وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 29 ne 29 ga watan Zulhijja ko to 30 ne 30 ga watan Zulhijja hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 29 ga watan 7 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 48 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin shubuhohi ainihin wato wanda ake kawowa a yi hujja da su wajen sukar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma martani ainihin wato da malamai suka yi akan waɗannan shubuhohi din da kuma fashin baki game da warware waɗannan shubuhohi mun karanta shubuha ta farko da ta biyu wanda shubuha ta farko da masu sukar sahabbai suke amfani da ita ko suke kawowa ita ce shubuha a ƙarƙashin hadithin nan na tabki waɗanda za su gangara tabkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai kuma shubuhansu ta biyu wai Allah madaukakin sarki da ya tashi yaban sahabbai ba dukan sahabbai ya yaba ba ya yabo wasu banda wasu wanda wannan shubuhar ita ce kusan muka yi ta kokarin kawo ta satin da ya gabata da kuma yin raddi a kanta mun karanta fadin Allah ta'ala Muhammadur Rasulullah wanda aya ce ta 29 cikin suratul Fath wanda muka ji inda suka makale wajen sukar sahabbai a cikin wannan aya shine wajen fadin Allah ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima kalman min dinna inda mun iya kokarin da zamu yi wajen kawo ma'anonin ita min din da larabci wanda akalla mun kawo wajen ma'anoni guda 15 ko 16 wanda dukkaninsu suna daukar ma'anar min wanda kuma mun kawo maganganun ko kuma ijma'i na malaman tafsiri na ahlus sunna musamman manyan jima'i a cikinsu game da yanda suka fahimci wannan min din cewa min ce lil jins ko kuma lil ta'kid kamar yanda duk bayani ya riga ya gabata to a yau insha Allah za mu tashi akan shubuha ta uku qala al muallif rahimahullahu ta'ala mala yace ash-shubuhatu thalithatu sai shubuhar masu zagin sahabbai da sukar su shubuhar da suke riko da ita ta uku wai sun ce aghdabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi umratil hudaybiyya sun ce wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fusata annabi sallallahu alaihi wasallam a umra wadda annabi ya kudurci wadda wannan umra ta karkare a sulhu Hudaybiya ba a samu yin ta ba wadda sai shekara da ta zagayo aka dawo aka rama ta to wannan umara wadda karshe dai aka samu sasanci da sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa wanda suka hadu akan rashin yin wannan umra din to wai a wannan abin da ya faru na sulhu Hudaybiya wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba annabi haushi sun fusata shi to bari mu ji shubuhar da take karkashin wannan kissa ta sulhu Hudaybiya ba'da an aqada annabi sallallahu alaihi wasallam sulhal hudaybiyyati ma'a quraishin suka ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yarjejeniya ta sulhu wato sulhun Hudaybiya tare da Qurayshawa wa raja'a ya yadda zai dawo garin Madina walam ya'tamir ba tare da yayi umara din ba amara ashabahu ya umarci sahabbansa an yahliqu si aski wa yanharu su soke dabbobinsu na halaya falam yastajibu li amri basa amsa umarnin manzon Allah ba faggadiba manzon Allah ya fusata li ajali zalika sabida wannan abu na kin amsa umarnin sa faqala ba'dun nasi to wannan abu da ya faru sai wasu cikin mutanen da suke zagin sahabbai ko suke sukar su sai suka ce inna man wato yughdibun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wai duk wanda yake fusata annabi sallallahu alaihi wasallam yastahilu an yakuna adilan ba zai yiwu ba a ce mutumin kirki ba zai yiwu ba a ce adali ne wannan ita ce shubuhar su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan an yi sulhu Hudaybiya wanda sulhu ne mai tsawo a wanda suka yi tsakaninsa da Qurayshawa annabi ya hakura da sulhu ko ya yadda da sulhun cewa a fasa yin umara a koma gida to anan ne ya umarci sahabbansa su yi aski su kuma soki abin hadayarsu to yanda kissar ta nuna sahabbai ba su amsa wannan umarni ba wanda wannan rashin amsa umarnin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata to su gabar da yan shi'a suka rika anan shine sahabbai sun fusata annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka a karkashin wannan sai suka ce duk wanda ya fusata annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zai yi ba a ce adali ne mutumin kirki dan haka a karkashin wannan kissa suka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutanen kirki bane dan sun fusata annabi wal jawabu amsa game da wannan shubuha awwalan da farko zikiru halis sahabati yawmal Hudaybiya farko kai mai sauraro kana buƙatar ka san halin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsinci kansu a ranar da aka yi Hudaybiya bari ka ji wani daga cikin Qurayshawa abin da yake faɗa yaqulu urwa ibn mas'ud ath-thaqafi wato urwa ibn mas'ud shi da kansa da yazo yana faɗa li quraishin yana faɗa wa Qurayshawa bayan yazo ya ga annabi yazo sun tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabban annabi ya ga yanda suke mutunta annabi suke girmama shi to da ya koma sai yake ba wa Qurayshawa labarin halin sahabbai game da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka Urwatu bin Mas'ud ne yake cewa Qurayshawa ai qaumin ma'ana ya ku mutane na wallahi na rantse da Allah laqad wafattu 'alal muluki naje wajen sarakuna daban-daban an aike ni a matsayin ambassador wakili zuwa wuraren sarakuna daban-daban wa wafattu ala qaisara yace kai har gurin fada qaisara naji wa kisra da fada kisra wan najashi da kuma fadar annajashi malikul wato malikul habasha kenan ko
yace to duk waɗannan manya-manyan fadoji, manya-manyan masarautu duk na ji su, wallahi yace na rantse da Allah, in ra'aitu malikan qattu, duk waɗannan wurare da naje muhimmai a wannan lokaci da waɗannan sarakuna manya-manya na duniya da na ziyarce su, yace na rantse da Allah, in ra'aitu malikan, ban taba ganin wani basarake ba qattu tunda nake cikin waɗanda na ziyarta ko na je wajen su, ban taba ganin wani sarki ba yu'azzimuhu ashabuhu, wanda sahabbansa ke girmama shi, ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadan, irin girmamawar da sahabban annabi Muhammad suke wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa shahida shahidun min ahli hakina, wannan dan aikin Quraishawa ne fa, su can suna ganin sahabban annabi sun rena annabi, sun bashi haushi, ya bashi umarni, sun kisi, to gashi kansa cikin Quraishawan wakilin da suka aiko ga abin da yake faɗa, yace wallahi ya je fada sarakuna daban-daban masu ji da mulki da kasaita, amma shi bai taba ganin wani basarake da mabiyansa ke girmama shi irin kwatankwacin girmamawar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke wa manzon Allah ba. Wallahi Urwatu bin Zubair ya ci gaba da cewa Qurayshawa, na rantse da Allah, in yatanakhamu nukhamatan, idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaki, illa waqa'at, idan ya tofar da kaki, wallahi kakin nan ba zai fadi ba sai fi kaffi rajulin wahid, wato rajulin minhum, da annabi yayo kakin ya tofar kakin kan ya kai kasa, wani cikin sahabbai ya tafe shi, fadalaka biha wajhahu, kuma ya mulke fuskarsa da wannan kakin, wajildahu, da fatar jikinsa. Wa idha amarahum, in ku aka ce annabi ya umarce su, ibtadaru amrahu, kar ka ga yanda suke gaggawar aiwatar da umarninsa. Wa in tawadda'a, in ku aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, to kar ka kusan fada ne yake kacamewa akan ragowar ruwan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa idha takallama, in ku annabi yayi magana, khafadu aswatahum, duk suna yin kasa da muryoyinsu, indahu, a gabansa. Wa ma yuhidduna ilayhi an-nazara, wallahi ba sa iya kura masa ido ta'aziman lahu, dan girmamawa gare shi. Yanzu wayanda suke wannan ce sufarsu, kuma a ce wai sun rena annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaji wasu abubuwa guda wajen hudu ko biyar da Urwatu bin Mas'ud, shi fa jakada ne na Qurayshawa da suka aiko ya zo su tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin hadithin an nuna lokacin da ya zo yana tattaunawa da annabi, har yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da dan yatsa, kai an ce har sai da ya dinga taba gemun annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa. An ce Mughira bin Shu'ba yana tsaye yana hararsa, sai ya kawo hannun zai taba gemun annabi, sai Mughira ya tankwabe, in ya kuma dagawa zai taba ya tankwabe, daga ƙarshe Mughira ya ce wallahi in ka kuma mika hannun, to ba dai hannun ya dawo ba, zan sauke hannun. Sannan ya daina mika hannun sai ya taba gemun annabi sallallahu alaihi wasallam, yace tunda nake zuwa gurin sarakuna ban taba ganin wani sarki da girmamawar da mutanansa mabiyansa suke masa wanda ta kai irin wannan girmamawa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke wa manzon Allah ba. Manzon Allah ba zai yi kaki ba ya tofar sai a tafin ɗaya daga cikin su, kuma da ya tafe kawai ba wata kawai tabarrukan neman albarka, kawai wannan kakin zai mutsike shi ne a jikinsa ya shafe a fuskarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yake cewa da ya ce kaza, ya umarce su kar ka so ka ga irin yanda suke rububi, suke rige-rige wajen yin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. In ku aka ce ga ragowar ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace kusan fada, sai kaga kamar za a yi doki in doka dan kokarin kowa ya dan samu ragowar ruwan albarka, wato ruwan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan samun albarka. In aka ce annabi yana magana, zaka ji gurin tsit, duk sun yi kasa da muryoyinsu, kuma ba sa iya kurawa annabi ido. sallallahu alaihi wasallam. Wannan observation ne da Urwatu bin Mas'ud ya samu a zuwansa wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tattaunawa da suka yi tare da shi. Ka koma cikin Sahihul Bukhari zaka ga wannan hadithin Kitabu Shurut, Babu Shuruti fil Jihad, hadithi na 2731 da kuma hadithi na 2732. To yanzu mun fahimci su waye sahabbai ko? Mun ji yanda Qurayshawa ba musulmi ba sun tabbatar da cewa sahabbai wasu irin mutane ne na musamman masu girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da girmamawa da dukkan wasu mabiya ke yi wa shugabanninsu. To sai ce fal amru. To kaga anan zamu fahimci ashe al'amarin wannan umarnin da Annabi ya ba wa sahabbai laysa ma'asiyatan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ba sabawa bace daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daka al'amarin ba sabawa umarnin Annabi sahabbai suka yi ba, walakinahu kana lahum shauqun, sai dai abin da ya faru sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokacin sun kasance sun shauƙantu suna bege zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma, domin sun zo Hudaybiya dan takin yar tafiyar zuwa su ƙara so harami ba ta da nisa. Daka suna ganin sun ciyo tazarar tafiya mai yawa, sun kwashe kilometers da yawa daga Madina, yanzu ga su gab da shigowa cikin garin Makka, kuma a ce su koma. Da haka shauƙin su na ganin ga su ga ɗakin Allah, watamannau, da haka ɗan jinkirin da suka yi Annabi ya ce ku yi aski ku soke dabbobinku, sai suka yi shiru. Ba su tashi sun yi askin ba, ballantana su soke dabbobinsu na hadaya. To wai ɗan wannan jinkirin da suka yi na farko shauƙin su na son a ƙarasa zuwa wato ɗakin Allah mai alfarma, watamannau, sannan sai suka yi burin law gayyara Annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayahu, koda ɗan jinkirin da suka yi zai sa Annabi ya ɗan canja ra'ayinsa. Ya ce ku aske kanku ku soke hadaya, sai suka ɗan yi dam. To su burin da suka yi a lokacin Annabi ya ce to koda yake naga kuna son kun shauƙanci zuwa ga abin nan, to shikenan ku mu ƙarasa. Ina fata an gane. Da haka su buri suka yi, ɗan jinkirin da suka yi burin su shine ko Annabi sallallahu alaihi wasallam zai canja ra'ayinsa, au ko kuma an yunazzila Allahu tabaraka wa ta'ala shay'an min alwahyi, ko kuma ɗan jinkirin da suka yi kansu aiwatar da umarnin, watakila Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wani abu na wahayi ya amuru Annabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wanda a cikin wahayin Allah zai umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam an yadkhula makkata, akan ya shiga Makka. Kuna fuskanta ko? Walidhalika ta'akkaru, wannan fa shine kawai dalilin da yasa suka yi jinkiri fitan fizi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajen zartar da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yadullu ala hadha, mallai yace ba haka kawai aka gano wannan hikimar ba, abinda yayi nuni akan cewa kin tashi da suka yi su aiwatar da umarnin nan take ba reni bane, ba rashin girmama Annabi bane, a'a na farko shauƙin su na a shiga ɗakin wato a shiga hare, sannan da burin su na ko Annabi sallallahu alaihi wasallam zai canja ra'ayinsa na fasa shiga ainihin wato garin Makka, na uku ko kuma Allah ta'ala ya saukar da wani abu daga cikin Alkur'ani a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a shiga cikin garin Makka. Wannan yana daga cikin abin da ya dan sa suka dan yi jan kafa, suka dan yi nauyi, suka dan yi nawa wajen zartar da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba su. Walladhi yadullu ala hadha, mallai yace abin da zai nuna maka wannan hikmatu ummi Salama radiyallahu anha wa ardaha, wato hikimar uwar muminai Salam ummu Salama Allah ya kara mace yadda, wa zalika lamma ra'ad hadha al'amra, abinda ya faru kuwa shine lokacin da ta ga wannan al'amari Annabi ya nuna damuwarsa ya ce sahabbai su yi kaza ba su yi ba. Qalat lin nabi, sai ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fahlik anta wan har hadiyak, shawarar da zan baka, ashe ana dauka shawaran mata ko? Ashe suna wani lokaci suna da tunani mai kyau ko? Ashe wani lokaci suna kawo mafita ko? Mafitar da kai kanka baka samu ba sai ka same ta daga wajen matarka. Ashe ba wulakantattu bane, ba ra'ayinsu ba ko da yaushe yake zamantowa ainihin wato ra'ayi marar kyau ba ko? yanzu gana na Ummu Salama ta ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mafita, yana shigowa cikin wannan damuwa, sai ta ce ya maikin Allah, shawarar da nake ganin zan bayar. Ka gan kai ne kace ana maganar kaza kaza kaza, sai ka fara zazzare ido ko ke yanzu hakin isa al'amura masu muhimmanci na gwamnati ke kin isa, ashe kenan wani lokaci ko kana mulki ashe matarka za ta iya baka shawara? Ina fata an gane za ta iya kawo mafitar da kila kai baka gano wannan mafita din ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nan Ummu Salama ta ce, abinda zan gaya maka, shawarar da zan baka, fahalik anta, ka aske kanka kai, wan har hadayak, ka kuma je ka ainihin wato soke hadayarka. Annabi ya dauki shawara ta ko bai dauka ba? Na'am, ya dauka. Fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita, fa halaka, yayi aski, wa nahara hadayahu, ya soke hadayarsa. Shawara wace ce wannan? Na'am, majace ko ba mace bace? Na'am, suna da tunani a shi. Masha Allah. Wa inda zalika halaqa wa nahara jami'u sahabati duna amrin jadidin, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski ya kuma soke hadayarsa, to halaqa wa nahara jami'u sahaba, dukkanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kowannen su sai yaje aski ya soke hadayarsa, duna amrin jadidin, ba tare da wani sabon umarni ba. Ku kiyaye wannan gabar, ba tare da sabon umarni ba. Sun yi aski, sun soke hadayarsu da wani umarni na farko ko sabo ne? Idan al'amuru lam yakun ma'asiyatan, masu ganin an saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to kenan wannan umarnin ba a saba shi ba. Inda Annabi ya ce to ku je ku yi aski, ku soke hadayarku, sabon umarni kenan, to sai zamto umarni na farko mai aka yi an saba shi. To amma kawai abinda Annabi ya zuwa ya nemo wanzan yi mun aski, ya aske masa kansa, ya tashi ya soke dabbarsa ta hadaya, shi kenan kawai. Ya dawo ya zauna, kowane sahabi sai je miƙa dan uwansa kansa ya aske, shi ma ya miƙa man nasa ya aske masa, sai su je soke abin hadayarsu, ba tare da Annabi ya maimaita musu wani sabon umarni ba. Dan haka kenan umarnin Annabi na farkon nan shi suka aiwatar, ba su saba wa umarnin Annabi ba. Fa bi mujarradi an ra'au annabiy sallallahu alaihi wasallam, kawai ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam halaka, yayi aski, wa nahara, ya soke hadayarsa, alimu, daga nan sai suka san, annal amra qadintaha, al'amari ya kare, wa annahu la majala lirruju'i, babu damar janye wannan umarni. Me yasa dama suka yi jinkiri sa ran ko Annabi zai janye mai umarnin? To yin Annabi ya tabbatar musu da abinda suke buri ba zai yi ba, domin tunda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi yayi aski ya soke hadayarsa, ya nuna al'amari, wanda al'amari ne zartacce, ba damar a koma da baya. Kenan abinda suka kwadaito zuwa gare shi, abinda suka yi buri na ko Annabi ya canja ra'ayinsa, akwai canji? Babu. To tunda babu canjin ra'ayi, Annabi ya riga ya zartar da al'amari, to su ma sai suka ga ba su da bukatar sai ya sake ba su wani sabon umarni, kawai sai suka tashi su ma kowa ya je aski ya soke hadayarsa. Fa halaqu, da haka suka yi aski, wa naharu, suka soke dabba su ta hadaya, wastajabu li amrillahi tabaraka wa ta'ala, sai suka amsa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala, hatta anzalallahu tabaraka wa ta'ala fihim, dan ka san ba su saba wa umarnin Allah ba, ba su kuma saba wa umarnin manzon Allah ba, har Allah ta'ala tukuici yayi musu. Allah ta'ala a kansu ya saukar da laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Allah ya ce tabbas babu kokonto, ba shakka, babu wani tababa. Allah madaukakin sarki radiya anil mu'minina ya yadda da mu'minan nan iz yubay'unaka a lokacin da suka yi maka chaffa suka yi maka mubaya'a tahta shajarati a karkashin bishiyan nan fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu jinkirin da suka yi na bin umarnin ka bare ni bane ba wai sun yi haka bane dan wulakantar da umarnin ka dan rena ka Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu babu reni akwai girmamawa akwai martabawa akwai mutuntawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka fa anzala sakinata alaihim abinda suka shiga na damuwa na ga su ga dakin Allah amma an ce ba za su shiga ba su koma begen da suke na shigar an ce sai dai su koma ina fata an gane to wannan sai Allah ta'ala damuwar da suka shiga na wannan sulhu Allah ta'ala ce sai ya saukan musu da nutsuwa wa athabahum ya saka musu ma fathan qariban da wani budi wanda yake makusanci yanzu wa'anda suka fusata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan har wata gwaninta suka yi da Allah ta'ala zai musu zai saukar da wannan aya akan su kenan cewa sun fusata annabi dan haka ba su cancanci a ce adalai bane dan haka ba mutanen kirki bane wannan bayani da muka yi ya ishi mai san gaskiya ya gane cewa a wannan shubuhar ma babu wata shubuha a nan su dan jinkirin da suka yi mun ji jinkiri ne na ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai canja ra'ayi ya janye ko kuma wani wahayi zai sauka daga Allah a ce tunda dai an zo wannan gabara shiga Makka to ko tunda suka ga har annabi ya tashi yayi wahayi bai sauka ba annabi bai canja ra'ayinsa ba sun tabbatar da cewa wannan al'amarin no going back ko wannan yasa su ma sai suka tashi suka aiwatar da ainihin wato abinda annabi ya sa su shi yasa saboda abinda suka yi Allah ta'ala yace ya yarda da su kuma ainihin wato ya san zukatansu ainihin yanda suke ya saukan musu da nutsuwa kuma ya mai musu sakayya da wani fatahi wanda yake makusanci wa anzala qawluhu tabaaraka wa ta'ala sannan ya saukar da fadin sa tabaaraka wa ta'ala muhammadur rasulullah ayat da muka karanta satin da ya wuce muhammadu dai manzon Allah ne walladhina ma'ahu wadanda suke tare da shi su wadannan sahabban ashidda wa 'alal kuffar masu tsanani ne akan kafirai ruhama ubainahum masu jin kai ne tsakanin su tarahum kana ganin su ruk'an sujjadan zaka ga masu ruku'u ne masu yawan sujjada ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah da yadda simahum fi wujuhihim min athari sujud alamomin su na gurbin sujjada yana nan a fuskokin su zalika mathaluhum fit tawra Allah yace misalun su kenan a cikin at-taura wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shab'a kuma haka misalun su yazo cikin injila kazar'in kaman shuka ce akhraja shab'ahu da ta fitar da reshanta fa azarahu ta karfafe shi fastaghlaza yayi kauri fastawa ya daidaita ala suqihi akan tushiyar wannan shuka yu'jibu zurra'a yana kayatar da manoma Allah ta'ala yace liyagiza bihimul kuffar dan ya ba kafirai haushi da su wa'adallahu alladhina amanu Allah yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai minhum daga cikin su maghfiratan gafara wa ajran azima da kuma lada mai girma fa anzala suratul fatih kamilatan sai Allah ta'ala ya saukar da suratul fatih gabaki dayanta ba'da sulhil hudaybiyya bayan an yi sulhu hudaybiyya wasammahu yama kira wannan sulhun fathan wa huwa al-fathul haqiqi Allah ta'ala ya kira shi budi kuma shine budi na haqiqa alladhi fataha Allah tabaaraka wa ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam budin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam thumma kadhalika naqul sannan duka ajiye ma wannan magana sannan har wa yau zamu ce inna hadhal amra lam yastadilla bihi illa shi'atu wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wadanda suka kafa hujja da shi na sukar sahabbai illa shi'atu sai yan shi'a fan nawasibu nasibawa wal khawarij da khawarijawa wal mu'tazilatu da mu'tazila lam yastadillu bi hadha al hadith su kan ba sa yin hujja da wannan hadithin wajen kafirta sahabbai ko ainihin wato batanci da zagin sahabbai ba sa yin hujja da shi kenan masu yin hujja da wannan shubuhar yan shi'a ne fa naqulu lil shi'a to yanzu abin da zamu ce wa yan shi'a tunda mun ji nawasib khawarij mu'tazila ba sa da su ma sun shigo cikin wannan sukar to da raddin sai a yi musu duka amma su ba sa cikin waɗanda suke hujja da wannan hadithin wajen sukar sahabbai sai shi'a to abin da muke cewa yan shi'a a aliyun kana ma'ahum amla lokacin da aka zo ba wannan umarnin da aka annabi ya bayar sahabbai ba su tashi sun aiwatar da shi ba aliyu yana cikin su ko baya ciki an fahimta aliyu radiyallahu an lokacin da annabi ya ce a tashi a yi aski a soke hadaya sahabbai suka dan yi jin mu a wajenmu suna da kyakkyawan dalilin da ya sa suka yi jin mun faɗe shi a baya ko amma su ƴan shi'a da suka ga dan jim da sahabbai suka yi laifi suka yi to tambayar ma'anan shine sayyidina ali shi ma yana cikin waɗannan waɗanda suka yi jim wanda ƴan shi'a suke ganin jim din nan da dan nawa da aka samu laifi ne aliyu yana ciki ko baya ciki bi ijma'is sunnati wa shi'a wannan ijma'i ne na ahlus sunnati da ƴan shi'a anna aliyan radiyallahu anhu kana ma'ahum su kansu ƴan shi'a sun yarda sayyidina ali yana gurin ahlu sunna da ƴan shi'a wannan muttafaqun alaihi ne sayyidina ali yana gurin kenan cikin waɗanda suka fusata annabi akwai shi kenan na'am a yanda su suka fada sayyidina ali shi ma yana cikin su kenan bal sai ce kai ba ma wannan ba huwa alladhi kataba kitabas sulh ba a yanda zaka kace da sayyidina ali shine ma ya rubuta yarjejeniyar sulh bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa suhayl bin amr tsakanin annabi da suhayl bin amr domin karshe dai sulhun yaki yuwa da dukkan jakadun da quraisha suka turo har sai da aka turo suhayl bin amr har annabi yace tunda aka aika suhayl to al'amarin zai zo da sauki kaga suna yana da tasiri kenan suhayl mai dan sauki to tunda aka aika suka turo jakada suhayl to al'amari zai zo da sauki dan haka wanda ya rubuta yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suhayl bin amr wanda shine a madadin quraishawa sayyidina ali sannan wa aliyun kadhalika lam yanhar sayyidina ali shima bai soke dabbarsa ba wa lam yahlik kuma bai yi aski ba fama kana dhamman li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dan haka duk abin da ya zama kenan a wannan babu a wannan kissar da muka karanta ta sulhu hudaybiya duk abin da shi'a suka rike shi a matsayin zargi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa dhammun li aliyin radiyallahu anhu to kuma in ba su sani ba sun zargi sayyidina ali radiyallahu anhu domin shi ma yana ciki wa nahnu naqulu bi adami dhamm li aliyin wala li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqidamu ba ma zargin sayyidina ali radiyallahu anhu ba ma zargin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala abu ne da kyakkyawar fahimta ga waɗanda suke da wato aqida mai kyau ba wanda zai dauki wannan abu da ya faru ya mai da shi wani abu na batanci ga sahabbai sai wanda da ma can akwai datti da kuma ciwo a cikin zuciyarsa ina fata an gane mu da yake zuciyarmu wankakkiya ce game da sahabbai aliyu sai radiyallahu anhu babu wani abu na zargi da za ka kama shi da shi a wannan abun da ya faru na sulhu hudaybiya haka su ma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaman ababin ilzami ne in har kun ce sahabbai sun yi laifi anan to sayyidina ali ma ya yi laifi in kun ce aliyu a'a bai laifi ba to sahabbai ma ba su yi laifi ba mu a wajenmu dukkanin su da sayyidina ali da sauran sahabbai duk ba wanda ya laifi mafhum wa aliyun kadhalika huna sannan har wa yau sayyidina ali anan rafada amran nabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ma yayi wato kamar kace yayi wurgi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bi mahawismihi da ya ce ya goge sunansa ya goge ai da aka zo wajen sulhun hadha ma salaha tun daga bismillahir rahmanir rahim shi suhayl bin amr ya ce sai dai bismillah a goge ar-rahman a goge ar-rahim sai dai a sa bismikallahumma aka ce hadha ma salaha muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan ya ce a'a yace ai duk wannan tankiyar da wannan rigimar na ba za ku shiga ba ko za ku shiga duk ana yin ta ne saboda bamu yarda kai manzo Allah bane da mun yarda ba duk ba rigima mu Muhammad bin Abdullah muka sanka sai dai a rubuta wannan yarjejeniya ce da Muhammad dan Abdullah yayi tsakaninsa da Quraishawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sakataren da yake rubutun sayyidina Ali ne a lokacin manzo Allah yace goge yace an su ba su yarda kai manzon Allah bane na yarda yanzu anan da Allah girmama sayyidina Ali zakai ka jinjina masa akan kin gogewa ko kuma suka sa zakai girmamawa ce to a irin wayannan abubuwan ne su wato sai su dinga daukan su sai su canza musu ma'ana su yi musu wata wani mummunan fenti dan su bata sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu inda wani ne anan ba sayyidina Ali ba da nan ma da kaji abin da za su faɗa annabi yace goge yace shi ba zai goge ba umarni ya bashi ko ba umarni ya bashi ba yace goge yake gogewa annabi ya sa hannu da kansa ya goge ina fatan gane fa hal yudhammu ala zalika yanzu sai a zargi sayyidina Ali akan haka wannan shubha ita ma an warware ta الشبهات الرابعة سيكون شبهات هدو زعمهم ريا وسو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة وي سكتي النبي يالا عن شوأن دسكي فتا ياكي أكركشر دينر أسامة بن زيد wa anna Abubakar wa Umar takhallafa anhu shine target din nasu da an gane ko suka ce annabi yayi tsinuwa da la'anta ai akwai rindinar Usama wanda dabda rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya shirya wata rindina mai karfi ya jagorantar da Usama bin Zaid ko yace a tafi wannan yakin to kuma ana cikin wannan yanayi annabi jikinsa yayi tsanani shi kansa Usama ya zamto ba shi da natsuwar ya fita yaki wajen jihadi kuma ga halin da jikin annabi yake ciki da aka yi jinkiri Allah ya kaddara ba za a fita yakin ba a raye annabi yana raye sai bayan annabi ya rasu daga baya kuma sai aka ce to wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam na fita wannan yakin a ƙarƙashin jagorancin Usama to ya wajaba azartar da shi ina fata an gane to anan sai suka ce wai akwai wanda ba su fita yakin tare da Usama ba sai suka kirkiro wani hadisi na ƙarya suka ce annabi ya la'anci duk waɗanda suka yi jinkiri ba su bi Usama bin Zaid ba a ƙarƙashin wannan yakin sannan sun gano Abubakar da Umar takhallafa anhu su ma ba su fita wannan yakin ba tare da Usama kenan la'anta da tsinuwar annabi ta kama su ke an gane ko qalu suka ce innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jahaza jaisha Usamata suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama shirye rindinar Usama wa kana min dimnil jaishi suka ce wai daga cikin kunshin rindinar Abubakarin sayyidina Abubakar yana ciki wa Umar yana ciki wa Abu Ubaida yana ciki wa jullus sahaba mafi yawan sahabbai suna cikin kunshin wannan rindinar wa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man takhallafa an jaishi Usama Allah ya la'anci duk waɗanda suka ki fita yaƙi a rindinar Usama. Wannan hadisin ƙarya ne, maudu'i ne, ka koma Minhajus Sunna na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shafi na 630, 6318. An fahimta ko? A ce hadisi ne na ƙarya, ya dogon bayani a ƙarƙashi cewa wannan hadisin ba shi da asali ta fuskar isnadi. Babu wani littafi da ya kawo shi da salsala kyakkyawa babu ko su yan shi yanzu ga dukkan makama suka yi ta yi wajen tabbatar da wannan hadisin amma babu shi hadisin ƙarya ne cewa wai duk wanda ya yi jinkiri hatta waɗanda lokacin annabi yana raye suka ki zuwa yakin Usra yakin Tabuka Allah ya tsine musu na'am Allah ya tsine musu annabin yana raye aka fita yaki irin so abin nan Ka'ab bin Malik ko Ka'ab bin Malik irin su Murara bin Rabi'a ko Hilal bin Umayya ba suna cikin mutum uku da aka ce a kaurace a daina musu magana ba saboda sun ki fita yakin ina yakin Tabuka kuma alhalin ba su da uzuri lafiya su kalau har daga baya Allah ta'ala ce laqad taballahu 'ala an-nabi ko 'ala ath-thalathati alladhina khulifu su ma aka ce an yabe musu an tsine musu ba a fita yaki tare da annabi ba, tsinuwa bata tabbata ba sai bayan annabi ya bar duniya dan wani cikin sahabbai ba a bi shi yaki ba sai tsinuwa ta tabbata, to hadithin ba shi da asali, la asala lahu. Ina fata an gane. Falamma matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kharaja jayshu Usama, wannan rundunar ta Usama ta fita. Falam yakhruj ma'ahu Abu Bakr, amma Abu Bakr bai fita ba tare da wannan rundunar. Wala Umar, haka sayyidina Umar shi ma bai fita ba tare da wannan rundunar. Qalu, suka ce, fa huma mal'unani ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sun samu abin da suke so. Suka ce dan haka tsinannu ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin annabi ya ce man takhallafa ala'ana Allah man takhallafa an jeshi Usama, kuma mun gano Abu Bakar da Umar ba su fita ba, dan haka fa huma mal'unani ala lisani rasulillah. An gane? To yanzu in wani dan Shi'a ya kawo maka wannan hadisin, mallai yace kakka samu wani rikicewa. Na farko dai hadithin bai tabbata ba, amma za ku yi ta ja'in ja da shi akan hadithin ya inganta ai kaza kaza, to ga jawabi. Mallai yace wal jawabu, amsa akan wannan, awwalan da farko dai na kulu sai mu ce maka hadha kadhibun, wannan magana ta cewa annabi ya tsine waɗanda basu bi Usama a wannan yaki ba, hadith wannan magana ƙarya ce. Fa innahu lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, domin babu inda hadithi ya tabbata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man takhallafa anhu, ba inda annabi ya ce ma Allah ya tsine wa wanda yake bin Usama. Na'am, hakan jahaza annabi sallallahu alaihi wasallam jeshi Usama, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu kokonto gaske ne ya shirya rindinar Usama, walakin sai dai lam yal'an man takhallafa anhu, ba inda annabi ya la'anci wanda suka wanda basu fita ba a karkashin rundunar Usama. An gano wannan? Da haka shi kansa madogarar tasu, wato madogara ce irbabbiya, domin hadithin da suka jingina da shi wanda a karkashi suke tsinowa Abu Bakar da Umar radiyallahu anhuma, to wannan magana ce wadda take shafa labari shuni ƙarya ne, babu wannan magana tabbatacciya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, labarin kanzan kurege ne. An gano wannan? Thaniyan, na biyu kuma, lam yakun Abu Bakr as-Siddiq, su ba su ma san tarihi ba, shi sayyidina Abu Bakr Siddiq ai ba baya cikin min dhimni jayshi Usama, lam yakun min dhimni jayshi Usama, baya cikin kunshin rundunar Usama. An gane? Kaifa wa Abu Bakr as-Siddiq kana yusalli bil muslimin, kar ku manta lokacin jikin annabi yayi nauyi, waye liman wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar a lokacin, sayyidina Abu Bakr. Dan haka kaifa, yaya za a ce sayyidina Abu Bakr yana cikin kunshin rundunar bayan Abu Bakr Siddiq din nan kana yusalli bil muslimina, shine ya zamto ya dauki ragamar sal, wato yiwa musulmi sallah, wato ya ci gaba da yin limanci ga musulmi fi maradin nabi sallallahu alaihi wasallam a ainihin wato rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, 12 yawman, tsawon kwana 12 annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya fitowa sallah, sayyidina Abu Bakr ne liman. Fa kaifa yukhrijuhu, to yaya annabi zai fitar da shi zuwa wajen yaki, wa ya amuruhu bis salati aidan, kuma ya umarce shi ya sallah, biyu zai rabu? Da haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da izininsa da umarninsa ya limantar da sayyidina Abu Bakar, kuma a lokaci guda ya shirya rundunar Usama, ya ce su Usama a fita yaki a karkashin rundunar Usama, kai kuma Abu Bakar ka ci gaba da limantar mutane. Yanzu yana cikin kunshin rundunar Usama? Baya ciki. Kun fahimci wannan gabar? Amma Umar, amma shi sayyidina Umar a babin adalci, fa kana min dhimni jayshi Usama, gaskiya yana cikin kunshin rundunar Usama, amma me ya faru shi kuma bai fita wannan yakin ba, shi za a gaya maka. Sai ce falamma tuwfiya annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, walam yakhruj ba'du jayshi Usama, wato rundunar Usama bata fita zuwa yakin ba sai bayan rasuwar tasa, zahaba Abu Bakr as-Siddiq, sai sayyidina Abu Bakr Siddiq a matsayinsa na khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu wane ne komandan askarawa a wannan lokacin? Na'am, sayyidina Abu Bakr ko? To da ya tashi sai ya tafi li Usama bin Zaid, sai ya je wajen Usama bin Zaid, fasa alahu, sai ya roke shi, an yubqiya Umar, yace yaban masa sayyidina Umar, liyattashirahu fi umurihi, dan ya dinga bashi shawara cikin al'amuransa, domin duk manyan sahabbai suna cikin koshin rundunar. Kaga in aka watsa duk aka tafi sayyidina Abubakar shi kadai ne, in wata mas'ala ta taso da wa zai shawara, dan haka sai ya nemi alfarmar Usama ya bada dama Umar ya zauna tare da shi, domin in wata mas'ala wasu al'amura cikin al'amuran musulmi sun taso, ya zama yana da wanda zai dinga shawara da shi. Wannan mas'ala akwai iskali a cikin ta, to bari ka ji. Kuma sai Usama bin Zaid ya bada umarni. Waye shugaban rundunar yakin? Usama. To kaliba na wannan lokacin, tunda Annabi ya bar duniya, da kansa ya taka ya je wajen Usama. Usama, eh, to cikin kunshin rundunarka akwai Umar. Yace haka ne. To yanzu gashi Annabi ya bar duniya, yanzu an dora mun nauyin al'umman musulmi. Kuma duk manyan sahabbai da mafi yawan sahabbai, tunda an ce jullus sahaba, duk suna cikin rundunar. To in aka tafi ba ni da wanda zan dinga shawara da shi, ina son ka alfarma ka bar mun sayyidina Umar, dan in al'amura sun taso in samu wanda zan dinga shawara da shi. Yace ba wani abu. Da haka sayyidina Umar ya ki fita ne da gangan, ko kuma ya fita ne da izini? Ya ki fita ne da izini. Wa hadha min azimi khuluqi Abi Bakr as-Siddiq, wannan ita ma kamata a jinjina wa sayyidina Abubakar, ba a bi shi da tsinuwa ba, ko kamata a girmama sayyidina Abubakar a matsayinsa na khalifa, ba shine gabaɗin shugaba na koli, wanda a yanzu shi kansa Usama bin Zaid din yana karkashin umarninsa, amma sayyidina Abubakar duk da haka, duk da shine khalifa, ya tashi ya je nemi wannan alfarma wajen Usama bin Zaid. Wa illa, in ba dan haka ba, fa innahu yastadiu an yubqiya, yana da iko ne ya zaunar da sayyidina Umar ya ce kai banda kai. Na fata an gane, ba sai ya nemi izinin Usama ba, amma duk da haka ya je nemi izinin Usama bin Zaid. Wa illa, in ba dan haka ba, fa innahu yastadiu an yubqiya Umar bin al-Khattab biduni izn Usama radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in, yana da ikon dama ne ya zaunar da sayyidina Umar bin al-Khattab ba tare da ya nemi izinin Usama bin Zaid ba. Allah ya kara musu yarda duka. Fa adina lahu, amma duk da haka ya je ya nemi izinin kuma Usama bin Zaid ainihin wato ya bashi izini. Fa baqiya Umar, da haka sayyidina Umar ya zauna ma'a Abi Bakr as-Siddiq tare da sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Fa hadhihi qissatu Usama, wannan fa ita ce kissar Usama, la kama yadda'una, ba kamar yadda suke da'awa ba. An gane ku? Da aka shubo har cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ba su fita yaki a ƙarƙashin rundunar Usama ba, hadithin ba shi da asali. Sannan rashin fitar sayyidina Abubakar dama baya ciki. Rashin fitar sayyidina Umar shi kuma da izinin shi shugaban command, wato shugaban rundunar. Akwai iskali anan? Akwai wata masoka kuma da za a soki Abubakar ko Umar? Babu. A koma cikin tarihu Tabari mujalladi na biyu shafi na 429 da kuma Al-Kamil shafi na mujalladi na biyu shafi na 215 da kuma Al-Bidaya wan Nihaya mujalladi na biyar shafi na 203 wa ma ba'daha. To wannan shine shubha ta hudu. To lokaci yayi, to saura minti biyu kuma muka shiga wannan shubhar, ina ganin ba za ta gaba ba gaskiya a cikin mintunan da suka rage, saboda haka za mu tsaya a shubha ta biyar insha Allah, a shubha ta hudu kai sai mu tashi shubha ta biyar. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.